This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad da Dalol da kuma Niya. Kuna kuma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da ake bukata a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, Usman Kabara ne a shirin mu na safiyar 11 ga watan Satumbar shekarar 2015. Sannan ina tare da Jummai Ali daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kafin mu tsunduma cikin shirin, bari mu ji kanun labaran duniya.
Majalisar Dattijan Amurka ta kasa yin na'am da kudirin da 'yan jam'iyyar Republican suka gabatar domin yin watsi da yarjejeniyar da aka kulla akan shirin nuclear Iran. A makon gobe, idan Allah ya kai mu, aka shirya koma akan teburin yin shawarwarin samun zaman lafiya da nufin kawo ƙarshen rikicin ƙasar Yemen. An kashe sojojin gwamnatin Syria 58 a lokacin da 'yan tawaye suka mamaye sansanin mayakan saman Abu al-Duhur a arewa maso yammacin ƙasar.
Me kungiyar kwadagon Najeriya ta gani ne ta fara maganar yaki da cin hanci da rashawa, me kuma yasa da ta yi lakwas?
Mu a kwadago kullum muna cikin yakan cin hanci da rashawa, amma ɗan kwadago ba shi ne yake da gwamnati ba, ba shi ne yake da mulki ba.
Menene abin yi don magance matsalar cin hanci da rashawa a Najeriya?
Sai an yi dokoki masu kaushi za su saka wanda yake sha'awar ko yake da tunanin yin cin hanci da rashawa ya zama mishi ba abu ne mai sauki ba.
To akwai kuma shirin lafiya uwar jiki, amma duk sai bayan mun sha cikakkun labarin duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Jiya Alhamis, Majalisar Dattijan Amurka ta kasa yin na'am da wani kudirin da 'yan jam'iyyar Republican a majalisar suka gabatar da niyyar yin watsi da yarjejeniyar nukiliya da aka kulla tsakanin Iran da manyan kasashen duniya guda 6 ciki har da Amurka. Ana buƙatar ƙuri'u 60 domin zartar da wannan kuduri, to amma matakin yin watsi da yarjejeniyar ya samu ƙuri'u 58 na goyon baya da kuma 42 na rashin goyon baya. A saboda haka, yanzu shugaba Barack Obama yana da amincewar sanya hannu a kan yarjejeniyar. To amma kuma a jiya Alhamis ɗin, kakakin majalisar wakilai John Boyna, ɗan jam'iyyar Republican, ya ce za su ci gaba da yunƙurin ganin cewa ba a ƙaddamar da yarjejeniyar ba. Waɗanda ba sa goyon bayan yarjejeniyar, ciki har da wasu 'yan jam'iyyar Democrat, sun ce yarjejeniyar za ta bai wa Iran sukunin ƙera makaman nukiliya, kuma za ta sa a saki akalar miliyoyin daloli da Iran ɗin za ta yi amfani da su wajen marawa ayyukan ta'addanci. Ita kuma gwamnatin Obama ta dage a kan cewa ita ce yarjejeniya mafi dacewa a halin yanzu.
Amurka ta ce a makon gobe, idan Allah ya kai mu, aka shirya koma kan teburin shawarwarin samun zaman lafiya da nufin kawo ƙarshen rikicin ƙasar Yemen a yankin, kuma ta yi kira ga ɓangarorin ƙasar da su shiga yin shawarwari tsakani da Allah. Wakilin ƙasar na musamman Ismail Old Sheikh Ahmad ya yi maraba da ƙudurin da gwamnatin ƙasar wadda ke fama da rikici ta ƙudurta da 'yan tawayen 'yan Houthi da kuma tsohuwar jam'iyyar da ke jan ragamar mulkin ƙasar na halartar taron. Ya ce cikin 'yan kwanaki masu zuwa zai ba da sanarwar rana da kuma inda za a gudanar da taron. A watan Maris, ƙasar Saudi Arabia da wasu ƙasashen Larabawa suka sa baki domin maida shugaban ƙasar Yemen bisa mulki ta hanyar fatattakar 'yan Houthi. Wannan rikici ya kashe a fiye da mutane 4,000.
'Yan tawaye ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar Al-Qaida sun kashe sojojin gwamnatin Syria 58 a wani hari da suka kai kan wani sansanin mayakan sama a lardin Idlib. Jiya Alhamis, ƙungiyar da ke nazarin kare haƙƙi da 'yancin jama'a da cibiyar ta ke birnin London ta ce an kashe sojojin ne a lokacin da aka mamaye sansanin mayakan saman Abu al-Duhur da ke arewa maso yammacin ƙasar, ko kuma daga baya ne aka kashe su. Sojoji 40 aka kama a matsayin fursunonin yaƙi, wasu da dama kuma sun ɓace. 'Yan tawaye sun sa hotuna ko kuma faifan bidiyo a dandalin yanar gizo da suka nuna yadda mayakan ƙungiyar Nusra Front suke zagaye sansanin bayan sun mamaye shi. Gidan talabijin na kasar Siriya kuma ya tabbatar cewa sojojin gwamnatin kasar sun fice daga sansanan. Tun watan Mayu lokacin da 'yan tawaye suka mamaye birnin Idlib, 'yan tawayen ke ta dannawa suna kusantar yankunan gaɓar tekun yammacin Siriya da suke da muhimmanci ga gwamnatin kasar.
A wani labarin kuma jami'in leken asiri na Amurka, jami'an leken asirin Amurka sun ce kasancewar sojojin Rasha a Siriya bai ba su mamaki ba, to amma dai suna samun damuwa, suna nuna damuwa akan yadda kasar Rasha ke nuna take-taken tsokanar fada. Rasha dai bata yi boye-boye ba. Daraktan hukumar leken asirin Amurka ta CIA John Brennan ya fadawa taron jami'an sirri da aka yi a Washington a jiya Alhamis cewa akwai ƙarin mutane da kayayyaki da suke kan hanyarsu ta zuwa Siriya. Mr. Brennan da wasu jami'ai sun ce dalilin da ya sa Rasha ke tura sojoji da kayayyaki zuwa Siriya shi ne domin taimakon gwamnatin shugaba Bashar al-Assad, wanda ya fuskanci koma baya a fafatawar da gwamnatinsa take yi da 'yan tawayen Siriya. Wani dalili kuma shi ne damuwar da Rasha ke nunawa a kan yadda kungiyar Islamic State ke ƙara ƙarfi a yankin. Mr. Brennan ya ce ya zanta da takwarorin aikinsa na Rasha a kan yiwuwar aiki tare da nufin murƙushe 'yan kungiyar Islamic State.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Alhamis, Amurka ta ce za ta karɓi bakoncin aƙalla 'yan gudun hijiran Siriya 10,000 daga yanzu zuwa baɗi idan Allah ya kai mu, kuma za ta ƙara yawan taimakon jin ƙai da take baiwa waɗanda ke arcewa tarzoma a Siriya. Mai magana da yawan fadar shugaban Amurka ta White House Josh Earnest ya ce shugaba Barack Obama ya baiwa jami'ai umarninsu fara shirye-shiryen barin 'yan gudun hijira shigowa nan Amurka daga watan gobe. Mr. Earnest ya ce sabon yunkurin yana nuni da yadda Amurka ta ƙara zange wajen taimakawa. Galibi Amurka kan yi maraba da 'yan gudun hijira 70,000 da shekara. John Earnest ya ce za a binciki 'yan gudun hijira kafin a basu su shigo nan Amurka domin kada su jawo wa matakan tsaron cikin gida barazana. Amurka ta ba da wannan sanarwar ce a yayin da dubban 'yan gudun hijira da ke kwarara zuwa Turai ke kicibis da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a kan iyakar Macedonia da ƙasar Girka. Ita kuma ƙasar Austria ta dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasa tsakaninta da ƙasar Hungary a saboda cunkoson mutane. Kwararar 'yan gudun hijira zuwa Turai shi ne mafi girma da aka gani.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. Kungiyar Kwadago ta Najeriya tana ta gangami akan maganar cin hanci da rashawa ciki har da jihar Borno. Wakilinmu Haruna Dauda biyu gare ka.
We are here because of our workers.
Yeah.
And we are resilient.
Yeah.
We have this struggle to remain up to midnight.
Yeah.
Wasu gamayyar kungiyoyi kenan da kungiyar Kwadago na jihar Borno ta goranta zuwa fadar gwamnatin jihar da mika wasika ga gwamnan jihar Honorable Kashatima. An mika wannan wasika ga gwamnan jihar Borno Honorable Kashatima ne dai, wanda mataimakin shugaban kungiyar Kwadagon Comrade Bulama Abiso yayi. Sai na tambaye shi abin da ke kusa cikin wannan wasika.
Abin da yake kunshe cikin wannan wasika shine ishu na cin rashawa da karban cin hanci wanda yayi kakatutu a kasan nan, wanda ya hana mana asibiti mai kyau, wanda ya hana mana makarantu masu kyau, wanda ya hana mana layuka wanda muke bi masu kyau, wanda ya haifar da wannan rashin tashin hankula wanda muke ji da su a cikin kasan nan. So wannan ne yasa shugabannin Kwadago na kasa gaba daya suka zanna suka dauki shawara, suka ga kuma yadda shi shugaban kasa na Najeriya yake yayi fada da wannan cin hanci da rashawa. So zuwan mu ne yau shine mu bawa shugaban kasan Najeriya Muhammadu Buhari goyon baya.
Wannan batu na cin hanci da rashawa ya dade a kasan nan, kamar sai me yasa Allah sai wannan lokacin da kuka fito don ku yaki wannan cin hanci da rashawa?
Wato mu a Kwadugo kullum muna cikin yakan cin hanci da rashawa, amma ɗan Kwadugo ba shine yake da gwamnati ba, ba shine yake da mulki ba. Waɗanda suke da mulki a hannunsu sun kisu biye ta yadda ake so.
Shi ko sakataren kungiyar Kwadugo na jihar Borno Komale Mai Bukar Galtumare yace
cin hanci da rashawa wanda yake a daban garin nan cuta ne in wanda idan ba mun tashi mun yi magani shi yanzu ba, to da mu da muke yanzu da waɗanda za su zo nan gaba ba za su ji dadin zama a ƙasa ba.
Shuma shugaban matasa na jihar Borno wato National Youth Council Komale Yusuf Tom na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci taron.
A zamanmu na matasa yawancin ma'aikatan na iyayenmu ne, dole ne mu fito mu yi musu kuka mu gaya musu ga dubbanmu a zaune a gida ba abin yi.
Bayan sun mika wa gwamnan jihar Borno Honorable Kashe Timo Sika ne dai sai gwamnan ya alƙawarin cewa
this letter will reach the hands of President Muhammadu Buhari.
Ina tabbatar muku cewa wannan wasiƙan zai shiga hannun shugaba Muhammadu Buhari.
Corruption is an issue that we must all fight collectively.
Yace dukkaninmu muna da ruwa da tsaki cikin wannan harkan, kuma dole ne mu haɗa hannu mu yaki wannan matsala na yaki da cin hanci da rashawa baki ɗayan mu. Yace dukkanmu anan bamu da zabi. Idan har muna so mu rayu a wannan bangare na ƙasa zuwa shekaru 20, 30 zuwa 40, dole ne mu duba harkokin mulki da kuma ɗan yaki da cin hanci da rashawa a duk matakai. Gwamnati yace bamu da niyan koran kowane ma'aikaci ko da guda ɗaya, amma muna da niyan koran kowane irin ma'aikaci ne na boge. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Jihar Neja kuwa asusun ma'aikatunta take son rufewa kaf. Ga wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari daga Mina.
Gwamnatin jihar Neja da ke tarayyar Najeriya ta ce ta ɗauki matakin rufe duk wani asusun ajiya na ma'aikatun gwamnatin jihar da ke bankuna. Gwamna Abubakar Sani Bello ya ce sun ɗauki matakin ne domin rage taɓargazar kuɗaɗen da ake yi a jihar.
Kwarai asusun nan za mu yi shi saboda ɓanna ya yi yawa. Al misali Kaduna suka fara ɗaukan wannan mataki, an ce musu suna da account na gwamnati ko 40 ne, daga baya sun ga sama da 100. Mu ma Naija muna kyautata cewa akwai account da yawa wanda yake akwai su ana a ringizo da kuɗin gwamnati, amma kuma account ɗin nan na ƙarya na bogi ne. Saboda haka za a rufe duk wani account ɗin gwamnati da yake a banki, a buɗe account ƙwaya guda tak, daga baya mu zo mu sa kowane minisiri su buɗe account ɗaya. Amma wasu aka ga akwai ministry mai account 5, wani mai 10, wani mai 20.
Batun asusun haɗin gwiwa a tsakanin gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi na ɗaya daga cikin abinda ya rika janyo cece-kuce a tsohuwar gwamnatin da ta gabata a kusan kowane ɓangare na Najeriya. To ko ina matsayin gwamnatin jihar Niger akan wannan lamari a yanzu? Ga abinda gwamna Abubakar Sani Bello ke cewa.
Local government joint account yana da kyau, amma sai an mishi kwaskwarima. Saboda shi kansu local government joint account ba za mu so a bar shi ba yanda yake tafi a haka. Ana amfani da account ai banna. So haka sai an mishi kwaskwarima yanda in an bi shi yanda ya kamata za mu al'umma aiki kuma al'umma za su ga aikin nan.
A baya dai gwamnatin jihar Niger ta kaddamar da bincike akan tsohuwar gwamnatin da ta gada. To ko me suka gano ya zuwa yanzu?
Akwai abubuwa da yawa a ƙasa kuma har yanzu ana kan bincika, amma wanda muka gani a yanzu halin gaskiya ba mu ji daɗin shi ba. An yi wasa da kuɗin gwamnati kamar an yi kaci-kaci shi. Kamar yadda na faɗa, akwai inda aka cire kuɗi sama da biliyoyi a cash. Wannan akwai damuwa ciki, amma muna da kwamiti na kuɗi watan su biyu yanzu suna aiki dare da rana, suna ƙara ba mu haske, kuma za mu ɗauki mataki akan waɗannan mutanen da suka amfani da kuɗin gwamnati. To duk yana cikin abubuwan da muka gani yanzu, kuma muna da shi zahiri. Duk abin da ka ga mun faɗi muna da shi zahiri da sunaye. Akwai kuɗaɗen da aka ciwo bashi aka yi angulu da kan zabo da su. Muna bincike, in mun gama za mu tattara za mu ba hukuma ta yi aikinta.
Wannan dai shine karon farko da gwamna Abubakar Sani Bello ya yi jawabi na musamman ta kafofin labarai akan harkokin gwamnatinsa. Ko a cikin wannan mako ma babbar jam'iyyar adawa a jihar Niger wato PDP ta soki lamirin salon gwamnatin Abubakar Sani Bello na rashin bayyanawa al'ummar jihar al'amuran da suka shafi sha'anin gwamnati. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To haka yake, mun gode Mustapha. Ma'ajin kungiyar Kwadugon Najeriya Comrade Ibrahim Khalil ya fadawa wakilinmu Abuja Nasiru Adamu El-Hikaya buƙatar su game da yadda za a yaƙi cin hanci da rashawa a Najeriya. Ya tambaye shi shin ina da ina suka kai kukansu, kuma me suke tsammani?
na farko mun fara zuwa hukumar AFCC, daga nan muka je majalisa, daga nan kuma muka je office din sakataren gwamnatin tarayya. Cin hanci da rashawa yanda ya katutu a Najeriya, watan maganin shi sai an yi dokoki masu kaushi za su saka wanda yake sha'awar ko yake da tunanin yin cin hanci da rashawa, yin cin hanci da rashawan ya zama mishi ba abu ne mai sauki ba. Nan Najeriya nan ne an samu mutum ya ci kudin fansho ko sun ci kudin fansho biliyoyin nerori, aka kai shi kotu, amma karshe me ya faru? Aka yanke masa hukuncin ya zauna a gidan kaso shekara 2 ko kuma ya biya tare 750. Lallai binciken nan ya tafi har kananan hukumomi, wanda anan ne cin hanci da rashawa ake kinkisar su har yake tahowa izo sama. Wajibi a samar da dokokin da kawai za su rinka yin shari'a ne akan matsaloli ko cases na cin hanci da rashawa, kamar yadda ake da tribunal ta zabi. Sabanin haka zai sa kungiyoyin kwadago su ci gaba da zanga-zangan nan har izuwa kotunan da muka samu labari nan gaba sun kuma tsayar da shari'ar cin hanci da rashawa ko hana binciken wani azzalumin gwamnati kamar yadda yake faruwa a baya.
An daina alibizar zalanci, ba shashanci, ba sakarci, in ka nemi
kar a manta. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. Ga shirinmu na gaba.
Lafiyar uwar jiki babu mai fishi da ke wannan, ko shakka babu. Shin me yasa ne duk da hanyar bincike ko kuma gwajin gane ko mutum ya kamu da zazzabin cizon sauro ko kuma a'a da ake da shi na sha yanzu magani yanzu, har yanzu likitoci ko kuma jami'an kiwon lafiya suna kuskure ko kuma suna ɗarin amfani da gwajin? Za mu dubi wannan al'amari da kuma wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Duk da hanya ko kuma hanyoyin bincike ko kuma gwajin tantance ko mutum ya kamu da zazzabin cizon sauro da ake da su na sha yanzu magani yanzu, yawancin jami'an kiwon lafiya a Najeriya ba su amfani da wannan hanya kuma suna kuskure. Wani sabon bincike da aka gudanar ya nuna cewa rashin amfani da wannan hanya ko kuma yin barnar magungunan jinyar zazzabin cizon sauro na iya zama sanadin yin kuskure wajen gane ko mutum ya kamu da zazzabin cizon sauro ko kuma a'a. Wani bincike da wata kungiya mai zaman kanta ta gudanar a Najeriya ya gano cewa Najeriya da ke kimanin mutane miliyan 48 na masu fama da zazzabin cizon sauro na zama silisi guda na jidalin zazzabin cizon sauron a ilahir nahiyar Afrika. Professor Obinna Onkujekwe na Jami'ar Najeriya da ke suka na ɗaya daga cikin waɗanda suka jagoranci wannan bincike da aka buga sakamakonsa a mujallar kimiyya da ake cewa Plus One. Kuma abokin aikinmu na sashen Turanci Jordi Kapuwa ya zanta da shi Professor Onkujekwe, inda ya yi bayanin cewa
the very few instances where there's proper diagnosis for malaria, most people wrongly assume that all fevers are malaria. So once you have a fever, you're most likely to get a...
Yace akwai lokuta kalilan da ake gwajin da ya kamata. Yace yawancin mutane na kuskuren cewa idan mutum yana fama da zazzabi to ya kamu da zazzabin cizon sauro kenan. A saboda haka akwai yiwuwar cewa idan mutum yana fama da zazzabi sai a bashi maganin jinyar zazzabin cizon sauro ba tare da an gwada shi ba. Yace sam wannan bai dace ba. Ba dukkan zazzabi ne ke nuni da cewa mutum ya kamu da zazzabin cizon sauro ba. Wannan bincike ya kunshi kimanin mutane 5,000 daga yankuna ko kuma kananan hukumomi 40 a jihar Enugu da ke kudu maso yammacin Najeriya. Duk da horon da aka bayar na amfani da gwajin sha yanzu magani yanzu, amfani da wannan gwajin ƙasa da kashi 50 daga cikin 100 ne. A saboda haka,
because of that there's a lot of waste, drugs are wasted quite a lot of money, especially now that the first line drugs are at the
missing. Professor Onkujekwe yace a saboda haka ana yin barna sosai, ana kuma bannar magungunan jinyar zazzabin cizon sauro. Sa'annan kuma Professor Nwejiko ya ce binciken su ya gano cewa jami'an kiwon lafiya da dama ba su aminta da gwajin sha yanzu magani yanzu ba. Sun gwammace su gwada majinyaci bisa alamomin da ya nuna. Shin me zai faru ne to idan aka yi kuskuren gwada mutum aka bashi maganin da bai dace ba?
Ah, there's so many consequences. That other illness can cause real damage, which may even lead to death. That's one. Then the high economic cost to the society and then wasting the drugs. Then number three, it can be...
Yace akwai illoli da dama. Za a yi banna sosai, har ma idan hakan ta zo da ƙarar kwana ta kashe mutum. Professor Nwejiko yace abu na farko kenan. Abu na biyu kuma al'umma za su dandana ta fuskar tattalin arziki ga kuma barnar magunguna. Abu na uku kuma jikin mutum na iya bijirewa kaifin maganin jinyar zazzabin cizon sauron idan ba a amfani da maganin da ya kamata ba. An da ya samu ci gaba wajen yaƙi da zazzabin cizon sauro. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce yawan mutane da zazzabin ke kashewa ya ragu zuwa kashi 47 daga cikin 100 tsakanin shekara ta 2000 zuwa shekara ta 2013. To amma har yanzu miliyoyin jama'a suna fuskantar barazana kamuwa da zazzabin. Kuma zazzabin cizon sauro ne ke kan gaba wajen kashe ƙananan yara. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce a duk shekara fiye da yara 430 zazzabin cizon sauro ke kashewa a nahiyar Afirka. To wai shin wannan gwaji na sha yanzu magani yanzu ya wadatu a Najeriya kuwa? Za mu yi kokarin jin ta bakin hukumomi a makon gobe idan Allah ya kai mu. Haka ne, yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likitan, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To, yau za mu fara ne da wannan wasiƙa ba suna.
To.
Ban sani ba ko daga wajen mace ko namiji.
To, Hajiya.
To, tambaya dai wai me idan likita ya baiwa majinyaci magani.
To.
Misali kamar a ce riƙa sha so uku a rana ko so hudu.
To.
To, amma sai kuma majinyacin nan a saboda wasu dalilai ko kuma don raɗin kansa ya yanke shawara. Maimakon ya sha maganin nan so ɗaya a so uku ko so hudu a rana sai kawai ya sha so ɗaya a rana. To me zai faru?
To kin san abin da yake sa wani lokaci a ce mutum ya sha ko so uku so hudu. In ka sha magani yakan shiga cikin jininka. To ƙarfin shi yakan rike wani wuri. To yanda ƙarfin yake yakan sauka ya haɓura ya sauka. To in ka sha so hudu din nan ƙarfin zai daidai yanda ya kamata ya warkar da ciwon. To in baka sha yanda ya kamata ba, in ka sha so ɗaya ne, to ƙarfin maganin da ka sha so ɗaya ɗin nan ba zai yi yanda zai kashe duk ƙwayoyin cutan ba, ko kuma ba zai taimaka amma ba sosai ba. In kuma irin ƙwayoyin cuta kamar irin bacteria ɗin nan ne, to kuma in ka sha so ɗaya ko ba so huɗu yadda likita ya ce ba, to ma ka ƙara ma kanka wani illa kenan.
To likita, to wani irin illa mutum ya yi ma kanshi kenan?
To kamar shi in kamar na ciwuwuka kamar irin na bacteria da muke cewa ɗin nan.
Wato kamar ƙwayoyin maganin kashe ƙwayoyin cuta ko?
Cuta, eh. To in ka sha kuma nan ba, in ka sha sai ta bijire maganin ba zai ma aiki yanda ya kamata ba.
Wato kamar misali kamar yanzu idan baka sha yanda ya kamata ba, idan ka koma koda likita ya baka din baka yi hankali ba maganin sai ya bijire, sai jikinka ya bijire ma kaifin maganin?
Maganin ba zai kashe wannan ƙwayan cutar in baka yi sa'a ba.
To
shi yasa ake so ka rinka sha din nan domin ƙarfin shi ya kai yanda zai kashe ƙwayan cutar sosai. Domin in kana sha din nan akwai wani abu da suke ta ake kira da muke kira serum level. To shi wannan yanda magani yake a cikin jikin mutum, kin san ka sha magani yanda jikin ka fitar da shi, wani lokaci zai sama sosai ƙarfin sa sai ya sauko. To ko wani lokaci ƙara sha ƙarfin yana ƙaruwa. To har dai in ka taso hudu ne ko so biyar, to yanda ƙarfin ya kamata kenan ya kashe ƙwayan cuta. Abin da sai ake cewa ka sha so uku ko so hudu kenan a rana.
To likita, misali kamar yanzu tunda ana wannan batu na magani ne. Misali kamar yanzu mutum ya je aka bashi magani.
To
sai ya sha, da yake ka san jikin kowa daban-daban ne.
Daban-daban ne gaskiya.
Kamar nan kasashen ma an ka je kafin a baka magani ma sai an tambaye ka ya jikinka ya dace da wannan maganin ko kuwa yana ja maka illa.
gaskiya ne.
To misali idan ka je likita ya baka magani sai ka sha, kana sha kuma sai ka ji yana jawo maka wata illa haka. Me ya kamata mutum yayi?
To inda ka sha magani ka ga yana kawo maka illa, sai ka bar shan magani ka koma likita ka ce to magani da nake sha fa bai dace da ni ba, ko
jikina bai dace ba.
Eh, da jikinka bai dace jikinka ba. Domin kin san yanzu magunguna yanzu nan akwai kala-kala da ke magani abu daya. So wannan daya bai dace da kai, za a iya sa wanda zai dace da kai. So in dai ka ji wani abu da ba daidai ba, wani lokaci wadansu mutane suka sha ko mutum ka ga kana jin kaikayi ko dansu kuraje su fito maka, ma tsananin wadansu ma suka sha maganin bai dace zuwa wani lokaci ga ma har suna samun wahalar numfashi ma wadansu mutane.
Subhanallah.
Eh, saboda haka da kaga wani abu kai sauri ka je wani likita, ka daina shan maganin ka je wani likita domin baka tabbatar abin da zai faru daga nan ba.
Yawa in ka ji alaba shi sai likita ya baka wani sabon magani.
Eh, sai ba, indai likitan kuma yana gaddama da kai ka nemi wani likita daban.
To ina fatan wannan bayani da kai zai amfani ma sauraron mu. To likita, lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu, sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa madadin
Dr. Adam
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To an gaishe ki da ke da Dr. Ladan, sai kuma takaitattun labarai kafin mu rufe shirin. Jiya Alhamis, majalisar dattijan Amurka ta kasa yin na'am da wani kudirin da 'yan jam'iyyar Republican a majalisar suka gabatar da niyyar yin watsi da yarjejeniyar nukiliya da aka kula tsakanin Iran da kuma manyan kasashen duniya guda shida masu fada aji a cikin harkar ta maganar nukiliya a Iran. An buƙaci ƙuri'u 60 domin zartar da wannan ƙuduri. To amma matakin yin watsi da yarjejeniyar ya samu ƙuri'u 58 na goyon baya da kuma 42 na rashin goyon baya. Amurka ta ce a makon gobe idan Allah ya kai mu aka shirya koma kan teburin shawarwarin samun zaman lafiya da nufin kawo ƙarshen rikicin ƙasar Yamal a yankin, kuma ta yi kira ga kan bangarorin guda biyu na ƙasar da su shiga shawarwari tsakani da Allah. Wakilin ƙasar na musamman Ismail Old Sheikh Ahmad ya yi maraba da ƙudurin da gwamnatin ƙasar da wadda ke fama da rikici ta ƙudurta na 'yan tawayen Houthi da kuma tsohuwar jam'iyyar da ke jan ragamar mulkin ƙasar na halartar taron. Ya ce cikin 'yan kwanaki masu zuwa zai ba da sanarwar ranar da kuma lokaci da wurin da za a yi taro. A watan Maris, ƙasar Saudi Arabia da wasu ƙasashen Larabawa suka sa baki domin maida shugaban ƙasar Yamal kan karagar mulkinsa ta hanyar fatattakar 'yan Houthi. Wannan rikici ya kashe akalla mutane 4,000. A wani labarin kuma, jami'an leƙen asirin Amurka sun ce kasancewar sojojin Rasha a Siriya bai ba su mamaki sosai ba. To amma dai suna nan suna nuna damuwa da yadda ƙasar Rasha ke nuna take-taken tsokanar fada. Rasha dai ba ta yi ɓoye-ɓoye ba. Daraktan hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA John Brennan ya faɗa wa taron jami'an sirri da aka yi a Washington a jiya Alhamis cewa akwai ƙarin mutane da kayayyaki da ke kan hanyarsu ta zuwa Siriya. Mr. Brennan da wasu jami'ai sun ce dalilin da ya sa Rasha ke tura sojoji da kayayyaki zuwa Siriya shine domin taimakon gwamnatin shugaba Bashar al-Assad, wanda ya fuskanci koma baya a fafatawar da gwamnatinsa ke yi da 'yan tawayen Siriya. Wani dalilin kuma shine damuwar Rasha da take nunawa na yaƙi da 'yan Islamic State. To kafin mu yi sallama da ku, godiya ta musamman ga masu sauraron mu, haka kuma da takaitattun labaran muka zo ƙarshen shirin. Sai kuma an jima da hantsin Allah su za mu sake dawowa a madadin ita Jummai Ali da ta taya ni gabatarwa da kuma wanda ya jagoranci shirin Cibahiro Dodo ne, sai injiniyan mu Neo David ni Usman Kabara daga nan birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Assalamu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.